أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامتا درسينا 60 كنا أتكن كراتمنا العزية يو شا شدا قوتا جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه حدود 33 wanda tai daidai da 7 ga watan 3 ga watan 4 na shekara ta 2012 ta miladiya zamu tashi sabon fasali da wanda ya kawo hukuncin salloli na nafila da kuma sujadat tilawa alqur'ani malam yace faslun salatu dhuha mustahabba wannan fasali da yake bayanin wato sauran salloli na nafilfili bayan yayi bayanin salloli waɗanda suke sunnoni muakkada sannan yayi bayanin sunna guda ɗaya wadda take ita ce raghiba ita ce raka'atayil fajr to yanzu kuma sai sunnoni waɗanda suke sune nafila abinda ake cewa nafila shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsa ko kuma ya aikata shi ba da sifar dawwama ba ya aikata shi ta fuskar nafila ba da sifar dawwama akan wannan aiki ba da nuna kuma kan cewar wato sunna ce lazima wannan shi ake kira nafila yace salatu dhuha mustahabba sallar walaha mustahabbi ce hukuncin ta shine al istihbabi salatu dhuha salla ta adduha sallar walaha salla ce da aka danganta ta zuwa ga lokacin da ake yin ta sallah ce da aka danganta ta zuwa ga lokacin da ake yin ta wato shine sallar da ake yi a lokacin adduha adduha asalin ma'anarsa shine wato haske da zafin rana asalin ma'anarsa kenan wanda yana daga abinda Allah ta'ala ya rantsa da shi wadduha wal layli idha saja lokacin shine daga lokacin da rana ta fito ta daukaka ya zamanto ta kai gurgudan wato daga lokacin da rana ta bayyana to lokacin nan walha yake farawa har zuwa lokacin da rana za ta kai zawali lokacin da za a yi kiran sallah azhar to amma ba a yin sallah daga zarar fitowar rana sai idan rana ta dago ta kai gurgudan tsawon mashi guda shine kamar gurgudan mita 2 kenan tsakaninta da kasa in ta fito ta yi sama ya zamanto tsakaninta da kasa ya kai gurgudan tsawon mita 2 shine kamar tsawon mashi guda kenan to lokacin ake iya fara nafila kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam qaidar rumhi yana ce yana kayyade da kan cewa a cikin hadisin amr ibn abasa kan cewa idan aka yi sallah asuba to ka yanke daga yin nafila har sai rana ta fito ta zama to qaidar rumhi gurgudan wato tsawon mashi wanda a galibi akan kiyasta shi da minti 10 zuwa minti 15 daga daidai lokacin da rana take hudowa to lokacin nan ake iya fara nafila to wannan lokaci da ake iya fara nafila har zuwa lokacin zawal to duk wannan lokaci ne na adduha shi da ake cewa lokacin walaha kowace sallah mutum yayi a wannan lokacin ana kiranta wato nafilatul duha ana kiranta sibhatul duha ana kuma kiranta salatu dhuha sallar walaha ita wannan sallah malam yace hukuncin ta shine mustahabbi me dalilin istihbabinta shine bayyana falalarta da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abinda yake bayyana falalan sallan walaha ya zo a hadisai da dama daga ciki akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya sallaci yayi sallar asuba sannan ya zauna a wajen da yayi sallah yana ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi ya sallah raka'a 2 za a rubuta masa ladan haji da umra cikakku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wannan yana daga cikin ayyuka da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana dawwama akan yin su yana in yayi sallar asuba yana zama a inda yayi sallah yana ambaton Allah har sai rana ta hudo sannan ya tashi ya sallah raka'a 2 sannan ya shiga gida sahabbai su ma haka suke waɗansu suna zikiri waɗansu kuma suna hira tsakaninsu baya musu inkari almuhim dai sun zauna a masallaci sannan kuma daga cikin abin da yake bayyana falalar salatu dhuha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yusbihu alama ala salam yusbihu ala sulama kullu kulli ahadin minkum sadaqa, yana wato akan kowane gaba, akan kowane gaba na kashin jikin ɗaya daga cikin ku yana wayar gari akwai sadaka da take wajiba akan sa. To in yayi amru bil ma'ruf, yayi umarni da kyakkyawa, ka wuce kaga mutane ana sallah su ko bustaji sun yi sallah ba, kace jama'a an tada sallah fa aje ayi sallah, sadaka ce. Wa nahyun anil munkar sadaka, kai hani ga mummuna sadaka ne. Kaga mutun yana abu wanda yake ba daidai ba, ka zo ka wuce shi kai masa, kace masa wani kada kai wannan, Allah ya hana, sadaka ce. Kai tasbihi sadaka ne, kace subhanallah. Kai tahmidi, kace alhamdulillah, sadaka ne. Kai la ilaha illallah, sadaka ce. Kai Allahu akbar, sadaka ce. Kai sulhu tsakanin mutum biyu, sadaka ce. Ka taimaka ma mutum da kayansa ya dora akan dabbarsa, sadaka ce. Ka kawar da cuta daga hanya, sadaka ce. To idan ka tattara waɗannan sadakar, abinda ake nema a kanka 360, ka yi abubuwa na sadaka guda 360, to shine kafan shi kanka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana wadatarwa ga dukkan wannan raka'a biyu fi awwalin nahar, raka'o'i biyu a farkon wuni sune sallar walaha. Idan ka yi wannan raka'a biyun kafan shi kanka, idan ka yi wannan raka'a biyu din kafan shi kanka. Kuma daga cikin abin da yazo na falalarta, akwai hadisin akwai hadisin Abi Huraira da yake cewa ausani halili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, yace badadi na masoyi na sallallahu alaihi wasallam yayi min wasiya da abubuwa guda uku. Sawmu thalathati ayamin fi kulli shahr, azumin kwana uku a kowane wata. Wa rak'atayi dhuha, da raka'a biyu na sallar walha. Wa an anama qabla wa an utira qabla an anam, a wata riwayar wa an anama ala witr, nayi bacci bayan na riga nayi wuturi, wato nayi wuturi kafin nayi bacci. Yace waɗannan abubuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi min wasici da su. To duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wasici da su yana nuni akan falalar wannan abu. To sannan haka dalika aikata daga cikin abin da yake nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye sallar walha shine hadisin Ummu Hani da ta ruwaito cewa lokacin da aka yi fathu Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin walha ya yi wanka, sannan ya zo ya yi sallah raka'a takwas a ɗakinta, a gidanta, a gidan Ummu Hani. Wannan sallar walha ce, duk da yake waɗansu malamai suna cewa wannan sallar walha ce ko ka sallar fathi ce, sallar fatahi ce, sallar samun nasara. To don haka waɗansu suka fassara ta akan cewa sallar samun nasara ce, waɗansu kuma suka ce a sallar walha ce domin shine asalin lokacinta, musamman kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalar wannan sallah da kuma falalar lokacinta. To dangane da lokacinta, kamar yadda muka ce akwai lokaci na halacci, shine tun daga lokacin da ya halatta ayi nafila har zuwa gab da zawal, duk lokacin da ya halatta ayi sallar walha. Amma akwai lokaci wanda yake shine mafifici, an fi so a yi ta a wannan lokaci, lokacin da ya fi komai fifiko na sallar walha shine hina tarmudul fisal, lokacin da wato walha ta yi soma, da walha ta ɗaukaka, rana ta ɗaukaka har wato zafi, yashi ya soma zafi, yanda za ka ga alfisal ɗan taguwa yana tashi yana neman inuwa. Don al'adar ɗan taguwa idan ya kwanta da safe, zai tabbata a inda yake yana nan, ba zai tashi ba sai idan ya soma jin zafin wato rairayi, wanda zafin rairayi ɗin yana tun kafin zawal lokacin yake faruwa, shine lokacin da yake mafificin da ake so a yi sallar walha. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabina hina tarmudul fisal, sallar masu komawa ga Allah, haka ya kira ta sallar walha, salatul awabin, sallar masu yawan komawa ga Allah, hina tarmudul fisal, lokacin da ɗan raƙumi yake tashi yana neman inuwa da zai je ya samu sanyi daga zafin rairayi wanda yake samu a lailai lokacin ɗaukakar walaha, shine kamar irin wajen 11 ɗin nan, wajen ƙarfe 11, ka san mu yanzu sai dai mu yi lissafi da agogo. To a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana lissafi ne da abu na ɗabi'a, da abubuwan da kake gani na ɗabi'a, da tafiyar rana ko da irin wannan yadda dabbobi abinda yake abinda dabbobi ya zaman tokancewa sun saba suna yi abu wanda yake dai kowa zai iya yi ko ba shi da agogo ko ba malamin lissafi bane zai iya yi to mu anan wajen wata abinda zai kusan can mana da mu fahimtar shine a ce karfe kaza to kamar karfe 10:11 shine salatu shine sallah shine lokacin da yafi fifiko ai sallar walaha kuma akwai fa'ida wajen sanya shi a wannan lokaci domin lokaci ne da ya zama tokancewa mutane sun shagaltu da harkar duniya lokaci ne da an nutsu an tara hankali gabaki ɗaya cikin harkar duniya ya zama dokai ka yanke ka zo kai sallah shi yasa sai aka kira ta salatul awabina sallar masu yawan komawa ga Allah harkar duniya bata dauke su ba sun nutsu sun nitse a cikin harkar duniya sai suka yanke kansu suka dawo suka maida hankalinsu ga Allah to Allah madaukakin sarki ya kira su al-awabina innahu kana lil-awabina ghafura kuma Allah shi mai yawan gafara ne ga irin waɗannan al-awabin masu yawan komawa gare shi to wanda yake wannan sallar zai zama to cikin al-awabina Allah ya sanya mu a cikin su to duk waɗannan suna nuna mana falala salatul duha waɗansu daga cikin sahabbai sun yi inkarin ta sun ce bid'a ce dan ba su taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ba har wato ibnu umar yana inkarin ta to amma kamar yanda yake kaida wajen malamai wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya kiyaye sunna shine ake karbar hujjar sa akan wanda bai santa ba wanda ya kiyaye shi yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ko bai kiyaye ba shi bai gani ba saboda haka tunda bai gani ba bai zamanto hujja akan wanda ya gani ba bai zamanto hujja akan wanda ya gani ba ga Aisha ita ma radiyallahu anha ta ruwaito salatul duha daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan ga ummu hani ta tabbatar ga kuma wannan hadisin na abi huraira da yake cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam ya ambaci a rak'atay duha yace wa aktaruha thamanu rak'atin mafi yawanta raka'a takwas to wannan yayi bayanin raka'a nawa ake sallar walha akallanta raka'a biyu akallanta kenan raka'a biyu kamar yanda yazo a cikin wannan hadisin na na yusbihu ala salama kulli ahadin minkum ala sulama kulli wahidin minkum hadisin ya kwanta min ko na Abu Huraira ne da manta sahabin da ya ruwaito wannan hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira ne to hadisin Abu Huraira ne ko na'am to kamar wanda wannan hadisin ya nuna raka'a biyu ne to wannan shine akallanta to mafi yawanta kuma shine raka'a takwas waɗansu sun ce raka'a 12 shine mafi yawanta dalilin da yasa suka ce raka'a 12 shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance yana da wurdi da yake yi da daddare ma'ana yana da sallar dare da yake yi sai ya zamanto rashin lafiya ya same shi ko yayi nauyin bacci bai samu yayi da daddare ba to idan yayi sallar raka'a 12 tsakanin hudowar rana da zawal za a rubuta masa tamkar yayi a cikin dare din ne to sai suka ce tunda an ce raka'a 12 yana kan cewa ana iya sallar walha raka'a 12 to amma wannan ramo wurdi ne ba sallar walha bace ita sallar walha aksarin abin da yazo shine a hadisin ummu hani wanda na ambata mana wanda yake yana cikin bukhari lokacin da aka yi fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan ummu hani yarsa fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kange shi da mayafinta ta sanya mayafinta ta kange shi haka yayi wanka ta kange shi a bayan mayafin yayi wanka sannan ya fito ya daura gwado ya daura mayafi da jauto guda daya a jikinsa ya daura shi haka akan wuyansa yayi sallar walha raka'a 8 yayi sallar walha raka'a 8 to wannan shi daga nan malamai suka dauki kanta to wannan shine mafi yawanta kuma in shine mafi yawanta shine mafi falalarta saboda koyarwa saboda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aikatatta akan yinta da kuma yawai da kuma koyaushe ya zama to kan cewa akai karin raka'a akwai karin lada kowace tunda karin raka'o'i yana nuni zuwa ga karin aiki to wannan shine ita ce salatul duha na'am to waɗannan kusan dai su ne masail ɗin da suke da alaƙa da sallar sallar walaha mutlaqin nafila tunda nafila ce ba ta buƙatar bata daga cikin sunnoni muqayyada da ake kayyade su da suke bukatar niyya tata. Dan haka da mutun zai shiga masallaci lokacin walha sai tahiyatul masjid, wannan tahiyatul masjid din ta zama to tahiyatul masjid kuma ta zama to sallar walha, tunda tana daga cikin nafilfili mutlaka da take kayyaduwa da lokacinta. Idan tunda ya afkar da ita a bayan a lokacin sallar walha, a lokacin walha sai ya zama to sallace ta walha, dan haka bata bukatar niyya kebantacciya gare ta, bata bukatar niyya kebantacciya gare ta. To amma yanzu idan aka ce bata bukatar niyya kebantacciya ga sallar walha, idan mutum bai yi raka'atayil fajr ba sai ya zo ya rama raka'atayil fajr bayan a lokacin sallar walha, wannan raka'atayil fajr din ta wajatar masa ga sallar walha? Bata wadatar ba. Saboda me? Na'am? Saboda niyyarsa. To an ce ita bata bukatar niyya, tunda nafila ce mutlaka da ake yinta a wannan lokaci. Raka'atayil fajr za ta iya zamantowa in yayi ta raka'a biyu din nan zai zamanto ta yi masa raka'atayil fajr kuma ta yi masa sallar walha? Na'am Hussein. Bata yi ba ko? Tana bukatar ya zamanto an mata walharta. Tana bukatar ya zamanto an yi mata ita kanta walhadin an yi mata saboda wannan lokacin ta ko? Allahu a'lam. Ni ma dai ban sani ba, ban ga maganar malamai akan wannan ba. Na dai jiho muku ne a wasa kwakwalwa. Amma hukunci, amma jawabi ban sani ba, Allahu a'lam. Wa tahiyatul masjid. Haka zalika tahiyatul masjid. Sallar tahiyatul masjid gaisuwar masallaci. Wannan shine ma'anarta a lugha. Tahiyya gaisuwa al masjid ta masallaci. Wato sallar gaisuwar masallaci. Haka nan sunanta ya zo a wajen malamai. Haka sunanta ya zo a wajen malamai. Asalinta shine hadisin Abi Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Idan ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi sallah, har sai yayi sallah raka'a biyu. To sai malamai suke kiranta tahiyatul masjid. Ban ga sunan tahiyatul masjid a cikin sunna ba, a cikin wani hadisi da yake nuna asalin ishtiqaqin kalmar, asalin ishtiqaqin sunan nata. Ban gani ba a cikin hadisi. A cikin riwayoyin hadisi, domin abin da yazo dai na wannan shine wannan hadisin da na ambata kamar wanda na gaya muku na hadisin Abi Huraira, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. To ita ma hukuncinta al-istihbab, ita ma mustahabbi ce. Yinta mustahabbi ne, ma'ana akwai lada a cikin yinta, babu laifi, babu zunubi a cikin barinta. Wa hiya rak'atani, raka'a biyu ce. Qabla an yajlis, kafin mutum ya zauna ake yinta. Wala tafutu bil julusi, bata kubcewa da zama. Ma'ana idan mutum ya zauna ba za a ce to shikenan ta tsere masa ba, sai tashi yayi ta. Menene hujja akan wannan? Na'am. Hadisin, na'am. Na'am, hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Abi Dhar, ya shigo masallaci sai ya zauna, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa asallaita raka'ataini, kai sallah raka'a biyu? Yace la. Yace sai yace masa qum farka'ahuma, tashi ka sallace su. To inda tana kubcewa kaga da sai yace ai shikenan ka rasa ladanka. Saboda haka koda mutum ya zo ya zauna saboda wani dalili ko saboda mantuwa, wannan ba zai sanya shi ya zamanto lokacin raka'atayil fajr din ya kubce ba, sai tashi yayi ta. To kuma dangane da lokacin yinta shiga masallaci ne, tana daga cikin salloli da ake dangana su da sababi, da watul asbabi, sallah da take ta mai dalili. Dalilin yinta shine yake sanyawa ake yinta. Me dalilin yinta? Shiga masallaci. Don haka idan mutum ya shiga cikin masallaci, to dalilin yin wannan sallar ya kullu. Don haka ne waɗansu malamai suka tafi akan cewar ba a ƙayyade ta da lokaci, ba a ƙayyade ta da wani sharadi. Dalilin yinta kawai shine shiga masallaci. Don haka idan ka shiga masallaci, ko lokacin ba a yin nafila, sai ka yi ta. tunda ba nafila ce mutlaka ba, nafila ce mai dalili, kuma an samu dalilin. Don haka ba za ka kayyade kanka da cewa an hana nafila a wannan lokaci ba. Kamar wanda ya tsawafi a lokacin da ba a nafila, ba zai ce ba zai yi sallah ba. Tunda sallar raka'a biyu da ake bayan tsawafi, sallah ce wacce take mai sababi, mai dalili. Dalilin yinta shine an yi tsawafi. Saboda haka koda a lokacin da ba a nafila ne sai a yi. Wannan shine kaulin yanki na malamai, shine kaulin Imam Shafi'i da kuma kauli wanda yake shine mashhuri a matsabar Imam Ahmad, kuma shine abinda malamai da dama suka rinjayar, kamar su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim. Amma sauran waɗansu malamai sun tafi akan cewa wannan sallar bata idan lokacin ba na nafila bane ba a yinta, tunda sun ce za a rinjayar da hani akan umarni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi nafila a waɗannan lokacai, ita ya kuma ce ayi wannan nafila in an shiga masallaci a matsayin ta na nafila. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, inna hana ku abu ku bashi, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, inna umarce ku da abu ku yi gurgurdan iko. Saboda haka wanne ne yafi karfi, hani ko ko umarni? Hani yafi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi ku bashi, amma umarni kuwa ku yi gurgurdan iko. Hani ba ce ku bar shi gurgurdan iko ba, ku bar shi gaba daya. Saboda haka sai Imam Malik da Imam Ash-Shafi'i da kuma riwaya a matsabar Imam Ahmad suka ce ba za ka yi nafila ba idan ka zo a lokacin da yake an hana yin, ba za ka yi tahiyatul masjid ba in ka zo a lokacin da yake ba a yin nafila. To amma ganin kan cewa shi kansa wannan hanin an yi tahsisin sa a suwar da dama, an hana yin nafila amma an kyale an yi waɗansu nafilfili ɗin, sai nuna kan cewa to ita ma tahiyatul masjid ta shiga cikin wanda za a kyale a yi ta. Tunda al'am lafazi wanda yake am, idan aka yi tahsisin sa to umuminsa yana raguwa, ƙarfinsa wajen jikkan suwar yana raguwa. Saboda haka in ya karba a keɓance shi da waɗansu suwar, to waɗansu surorin ma za su iya shiga. Daga cikin abin da ya keɓance wannan am ɗin na hani shine sallar wato sallar tawafi da sallar jana'iza da sallar ramuwa ta farilla da sallar nafila da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ramata a bayan sallar la'asar da dai suwar da dan dama da aka ambata. To wannan sai nuna kan cewar za a iya yin sallar da take da dalili idan ya zamanto kan cewar a lokaci da yake an yi hani, wanda yake wannan shine abu shine mafi rinjaye a wajen maganganu biyu na malamai da muka ambata. Na'am. Ai rashin tarjihi ne wannan, ya kasa tarjihi, ya rasa inda zai yi rinjayar, saboda haka ya ce kada ka shiga masallaci a lokacin. Na'am. Mutumin da ya shiga masallaci ya dan wani abu ya fita ba zama zai yi ba, zai tahiyatul masjid, zai tahiyatul masjid zai yi, saboda haƙƙin masallaci. Dan Abdullahi ibn Mas'ud yana inkari cewa mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su zo wanda za su dauki masallaci hanya su shiga su fita. Masallaci ko ba a gina shi dan haka ba, dan ko dan alfarma masallaci in ka shigo kai sallah raka'a biyu. To abu da yake ake yawan tambaya wanda Imam Ibn Daqiq al-Idi ya ishara gare shi shine idan mutum ya fita masallaci ya san kuma zai sake dawowa, in ya fita din nan ya sake dawowa zai tahiyatul masjid ko ba zai ba? Kamar alal misali ya dan je wani ya kira shi ko yana su ko zai yi waya, baya so ya waya a cikin masallaci, sai ya fita kofar masallaci ya je ya gama wayarsa, in ya shigo zai tahiyatul masjid ko ba zai ba? Ban ji ba. In zai yi, in yana kwadayi, in baya kwadayi fa to ai umarni ne haka. Ai magana shine mustahabi ne in ya shigo din yayi ko ba, da ai magana akan mustahabi, ai ba wanda ya ce wajibi ne. Yawwa, mustahabi ne ya sake yin ta, yayi takrarin ta, wannan shine asali, wannan shine asali. Waɗansu suna cewa saboda al-mashaqqa sai a ce idan yayi sau ɗaya shikenan ya wadatar, amma wannan lafazin ba zai dauke shi ba. Haka zalika ma'anar dake tare da umarnin ba zai iya daukan wannan uzurin ba. kan cewa saboda ganin wai almashaqqa to ai kowace ibada tana da mashaqqarta idan ya wuce kimar maki idan ya wuce iyakar mashaqqar cikin ibada shine yake shine ruksa take zuwa to amma wannan ai dama tana daga cikin ainihin mashaqqar ibadar shine in ka fita ka dawo dan haka in mutun ya fita daga cikin masallaci ya dawo al-aula yayi ya sake yin tahiyatul masjid din kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inni ala nafsika bi kasrati sujud wanda yace yana son ya samu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna yace to abinda kake yace baka da baka son wani abu sai wannan kawai ka zamanto ka samu makwabtaka da ni a cikin aljanna yace shine kadai ya rasulullah cikin dare ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai wani sahabin sa ya kawo masa ruwan alwala da aswaki da zai aswaki da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa salni tambaye ni tambaye abinda kake so sai yace murafaqataka fil janna kusanci da kai a cikin aljanna yace aw ghayra zalik ko akwai wani yace huwa zak shine wannan sai yace to fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud to kai kuma to ka taimaka min akan kanka da yawan sujada wannan hadisin me yake nuna wa kenan wato yawan sujada zai kai mutun ya zuwa ga samun makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba saboda haka kaga duk lokacin da zaka yawaita nafila kaga ai wannan shine yawan sujada saboda haka mutum koyaushe ya fita din ya dawo ya maimaita shine aula alaikum salam na'am amru ne nassin da yazo umarni ne kuma an ce mustahabbi saboda haka kamata ya ce wajibi ne to ka san dai bayanin jumhur koyaushe jumhur abinda suke faɗa shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad salloli biyar ne da Allah ya farlanta akan bayi so raka duk wani hadisi da yazo wanda zahirin sa yake nuna kamar wajibci ne na wata sallah ba wanda ba ta cikin salloli biyar din nan sai su tawili da wannan hadisin su ce wannan ya sarrafar da wannan umarni daga wajibci ya zuwa ga istihbabi to anan ma haka suka ce wannan hadisin na Ubadah bin Samit kuma sahabbai haka suka fahimci hadisin saboda Ubadah bin Samit shine wata ran aka kawo masa wani mutum yaya sunansa a cikin sunan al-Baihaqi Baihaqi ya kawo shi Abu Muhammad ibn wane ne na manta sunansa yana cewa wuturi wajibi ne sai yace kazaba Abu Muhammad Abu Muhammad yayi kuskure abu wuturi ba wajibi bane sai yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu khamsu salawatin katabahunna ala al-ibad faman hafaza alaihinna kana lahu min Allah ahadun an yudkhilahu al-janna wa man lam yahfaz alaihinna fa huwa fi mashi'atillah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara lahu kaga sai kafa hujja da wannan akan nu akan inkari ga wanda yace wuturi wajibi ne saboda haka wanda yake nuna kan cewa wannan hadisin kamar yadda jumhurin malamai suke kafa hujja da shi haka sahabbai suke kafa hujja da shi wajen sarrafar da dukkan umarni da yazo nan da yake nuna wajibcin yin wata sallah ba wanda bata daga cikin khamsu salawat dinnan su sarrafar da umarnin daga wajibci ya zuwa ga al-istihbab wa qiyamu ramadan da kuma tsayuwar ramadan qiyam abinda ake nufi da qiyamu ramadan shine sallar nafila da ake yi bayan sallar lisha har zuwa hudowa alfijir a cikin watan ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da qiyam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya a cikin dare na ramadan yana mai imani da kuma neman lada za a yafe masa abin da ya gabata na zanubansa daga nan aka kira ta qiyamu ramadan sallar dare ta ramadan sawa'un kayi ta a farkon daren ne ko a tsakiyar daren ko a ƙarshen daren kayi ta kafin kai bacci ko kayi ta bayan kayi bacci duk ana ce mata qiyamu ramadan to ita ma mustahabbi ce wa huwa 23 raka'a bishaf'i wal watr ita kuma raka'a 23 ce bishaf'i wal watr wal witr da shafa'i da witri dalilin da yasa suka ce 23 ce shine hadisin sayyidina umar na yazid ibn al-husayb wanda ya ruwaito cewa a zamanin sayyidina umar an kasance ana yin qiyamu ramadan da raka'a 23 kuma wannan ya zamanto kamar ijma'i ne na sahabbai ba wanda ya inkari saboda haka ya zamanto shine ya zamanto zabin imam malik
daga bayan sayyidina Umar a zamanin tabi'ai an mai da ta raka'a 36 banda shafa'i da wuturi a Madina suna yin raka'a 36 abinda ta suka ƙara 36 saboda mutanen Makka suna 23 amma koyaushe suka yi raka'a 4 sai su yi dawafi in suka yi dawafi sannan sai a zo a ƙara raka'a 4 to sai suka ce su mutanen Madina da suka ce maimakon wannan dawafin da ba su da ba sa yi bar su ƙara adadin raka'o'in sai suka mayar da shi 36 a zamanin Umar ibn Abdul Aziz har zamanin Umar ibn Abdul Aziz haka Imam Malik ya ambata a cikin Muwatta duk da yake bai faɗi shine dalilin da yasa aka ƙara a cikin afwan a cikin mudawwana Ibn al-Qasim ya rawaito daga Imam Malik cewa ya biski mutane suna yin raka'a 36 a zamanin riwayoyi biyu ne suka zo daga Sayyidina Umar akwai riwayar raka'a 11 da riwayar raka'a 23 Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce ta raka'a 23 shadda ce ta saba ya inganta riwayar 11 yayi inkarin riwayar 23 dan haka yace duk wanda ya kara akan raka'a 11 yayi bid'a yayi zamiya rahmatullahi alayhi dan wannan zamiya ce kai inkarin abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zamiya ce dan haka yace kokari ya tawili akan hadisan da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare sama da raka'a 11 umdar sa shine hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam tace Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kara raka'a bai taba wuce raka'a 11 ba a cikin sallar dare la fi ramadan wala ba a cikin ramadan ba haka Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kara sama da raka'a 11 ba a wajen sallar dare la a cikin ramadan wala ba a cikin ramadan ba saboda haka Sheikh Nasiruddin al-Albani sai ya tafi akan cewa ka kara akan raka'a 11 din ka saba sunna ka saba sunna a waɗan suraren har ya itlaki ma da cewa kai bid'a cewa bid'a ce amma dai abin nan din shi a wajensa ka saba sunna saboda wannan hadisin na Aisha ummul mu'minin kuma ya karfafa da cewa to gashi hadisin da ya muwafaka fi'ilin sayyidina Umar a farkon rayuwarsa shine yasa ake raka'a 11 kuma shi ya dace da hadisin Aisha saboda haka riwayar da ta ce an yi 23 a zamanin sayyidina Umar ta saba abin da yake na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta saba riwaya ingantacciya ta sayyidina Umar saboda haka sai hukunci akan wannan riwayar da cewa da ash-shudud cewa ta ratse daga abin da yake tabbatacce wanda ke riwayar 23 riwaya ce tabbatatta da isnadi ingantacce kuma abin da zai nuna kan cewar Aisha da ta ce raka'a 11 annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yake yi tana nufin mafi yawan halinsa shine ita kanta ta ruwaito yayin sama da raka'a 11 ta ruwaito yayi sallar raka'a 13 sallar dare to amma Sheikh Nasiruddin al-Albani sai ya fassara wannan raka'a 13 da cewa raka'a 13 din nan akwai raka'a biyun da bai yi ba na bayan sallar isha wanda yake ta nafila ratiba ita ce ya rama ta sannan ya kara da raka'a 11 ya tawili a wani tawilin kuma yake la'alla raka'o'i biyu ne da yake bude sallar dare da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallar dare da raka'o'i biyu khafifatayn masu sauki masu gajerun raka'o'i biyu to amma hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani ya nuna kan cewa wannan raka'o'i 13 da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maksuda ne ba na nafilar sallar isha bane yace ya abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a 13 yayi sallah raka'a biyu tawilataini tawilataini da sannan wannan su raka'a biyu tawilataini tawilataini masu tsawo masu tsawo yayi ta lissafawa sai da ya lissafa raka'a 12 sannan yayi wuturi wanda ya nuna kan cewar dukkanin su raka'a 13 din sallar dare ne kuma wannan na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan amma na bayanin hukunci da aka tambaye shi ya rasulullah ya azami sallar dare akan minbari ya amsa wannan tambayar sai ce salatul layli matna matna fa idha khashiya ahadukum al-fajr falyutil bi rak'ah tutir lahu ma qad salla sallar dare raka'a biyu ce idan ɗayan ku yaji tsoron wutir yaji tsoron hudowa al-fajr to sai ya kara da raka'a ɗaya sai ta zama to ta mayar masa da sallolin samara wannan an kayyade masa raka'a ko ba a kayyade masa ba saboda haka an sake shi babu kaidi to wannan shine asalin sallar dare saki ba kaidi ce sai dai mafi kyawunta kai yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raka'a 8 kai guda 3 su zamanto shafa'i da wutuni 11 amma in ka so kai 3 a in ka so kai 2 kai 4 kai 6 kai 8 kai 10 kai sama da haka ma Imam Ahmad ibn Hanbal raka'a 300 yake da daddare da aka ji masa da aka yi masa bulala ya zamanto kan cewa zama tsayuwar sa ne masa wahala sai kuma yana raka'a 150 yana 150 kuma indai takamar sanin sunna ne indai takamar sanin sunna ne da kiyaye sunna shi kansa fa abinda duniya take ce masa gabaki ɗaya kenan imamu ahlus sunna haka ake ce masa imamu ahlus sunna haka ake ce masa rahmatullahi alayhi saboda haka wannan shine kaida salatul layli masna masna sallar dare raka'a biyu ce shi yasa kaga ba wanda ya taba inkari wato abin da ya faru a zamanin sayyidina umar sayyidina umar ne mun san shi ya sunnata haduwa a cikin masallaci a salatul layli a qiyamul ramadan asalinta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul ramadan a cikin masallaci sau uku yana itikafi yayi sallah a wajen da yake itikafi sai sahabbai suka bi shi da gari ya waye sai aka yi magana jiya fa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare yayi mana limanci a sallar dare sai adadi yafi a dare na uku mutane aka yi ta maganar masallaci ya cika a dare na hudu sai aka rasa inda sai aka rasa masakar tsinke a cikin masallaci duk an taro ana jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba har waɗansu suka rinka gyaran murya wato muna nan fa waɗansu ma aka ce har suka ɗauki tsakuwa suna ɗan jifan tabarmar da aka katange inda yake dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin rumfa inda yake lokacin da yake itikafi sai aka katange ta da tabarma sai ake ɗan jifa da tabarmar dan ko an ɗauka ko yana bacci ne dan ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ake sallar asuba sai ya ce abinda kuka je da daddare makamin ku na je da daddare ai bai kuya a gare ni ba yace ba abin da ya hana ni na fito illa tsoron illa khashata an yufrada alaikum illa tsoron kada a maida ta farilla akan ku sannan sai ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidanku fa inna khayra salatil mar fa inna salat fa inna salatil mar'i fi baytihi fa inna khayra salatil fa inna khayra salatil mar'i fi baytihi illa al farida domin sallar da tafi kowace alkhairi ga mutun shine wanda yayi a gida sai sallar farilla to da sayyidina Umar yazo sai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana salatul layli da daddare ya bayyana mana falalarta yace duk wanda yayi sallah tare da liman za a rubuta masa ya har yayi sallama suka ya jira liman din har aka yi sallama liman ya gama sallah ba yana ciki daga an yi raka'a biyu fita ya kyale shi ba har aka gama tare da shi to za a rubuta masa ya kwana yana sallah yace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana falalar abin da yasa bai ci gaba ba shine yana jin tsoron za a farlanta mana to yanzu ku ba ma jin tsoron wani wahayi zai zo a farlanta mana dan haka sai ce ku zo abin nan da ya ga mutane kowa suna sallah daban-daban sai ce ni ko ina gana hada waɗannan mutanen su rinka yin sallah a bayan liman guda daya shine fa alkhairi bisa kowa yana sallar sa saboda haka sai ya sanya su suna sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab mun san shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa alqur'ani ya karanta masa suratul bayyina yace Allah ne ya umarce ni da in karanta maka ita ubay yace ya rasulullah da sunana Allah ya ambata yace ka karanta min ni ubay yace kaifa ubay eh kuka saboda murna to ubay ibn ka'ab gwani ne wajen karatun qur'ani shine limamin sahabbai shi aka sa yake yi masa sahabbai yace fakanu yaqra'una bil mi'in suna karanta ayoyi ɗaruruwa a cikin sallah hatta innahum la yatawakkauna ala al-isi har suna jingina akan sandina saboda dadewa a tsaye lokacin da ake raka'a 13 kenan to daga baya da tsawo yayi tsawo na tafi na sallar sai aka rage tsawon aka ƙara adadin raka'o'in sai aka maida ta 23 kuma lokacin nan sai aka samu limamai guda biyu shi Ubay ibn Ka'ab ya ci gaba da yi ma maza Tamimu Dari Abu Ruqayyah yake ma mata aka samu limamin mata daban to wannan ita ce qiyamul ramadan dan haka yin ta raka'a 23 in aka zaba aka yi raka'a 23 ya dace da sunna in aka yi raka'a 11 ya dace da sunna, in aka yi raka'a 13 ya dace da sunna, in aka yi 36 din ma kamar yanda da ƴan Madina suke yi ayi ta zaman to 39 kenan shi ma ya dace da sunna, amma yanzu aka yi 39 mutane gudu a zasu eh kwarai shine zaka ga mutane yanzu za ka ga da yake kamar haramaini ana raka'a 23 din ne sai ga daga an yi raka'a 8 sai ga mutane suna ta fita daga masallaci za a wato in za a saba sunna kenan masu kariya ba san ko sune suke saba sunna ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi man qama ma'al imami hatta yansarif wanda ya tsaya yayin sallah tare da liman har aka gama tare da shi to kai ka zo zaka yi sallah tare da liman baka tsaya an gama da kai ba ka fita saboda ka wada lada ka samu gara ka zauna kai a gida domin samun ladan kai a masallaci din dan a rubuta maka qiyamul layla cewa ka kwana kana sallah amma in banda ka kai sallah a gida yafi maka to wannan gaskiya yana daga cikin wato kuskuren fahimta wanda babu wanda yake tsira daga wannan Allah ya ji kan Sheikh Nasir al-Albani yace bi shaf'i wal watri wannan raka'a 23 din tare da shafa'i da wutri raka'a ukun karshe su ne shafa'i da wutri raka'a 20 din su ne qiyamul ramadan din والصلاة قبل الظهر وبعده دين صلى كافٌ أزهر جباين أزهر لن يأي إطلاق إنت حكي يكي أوجن إمام مالك إمام مالك ياد أوكي نافلة دا أكي يي كافٌ صلى أزهر دا ود أكي يي باين صلى أزهر سنة دا جتكين واند أكي كرا النوافل المطلقة نافل فلي واند يكي أكس كيسو باقي باقي دي ناكا كومو تنكي ركا أبيو كو هدو كو شدا كو تقوى زيان دا كسوكي ناكا باقي يدي بقى مثبر مالك na raka'a nawa zakai ta nafila kafin azhar da bayan azhar sauran malamai ku sun kayyade sun ce sunnar da ake yi kafin azhar da wanda ake yi bayan azhar tana daga cikin nafila muqayyada wanda aka kayyade ta an kayyade ta da adadi dan haka ya suka kira ta as-sunanur rawatib sunnoni ratibai haka yake a mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad suna kiransu as-sunanur rawatib sunnoni ratibai ma'ana sunnoni waɗanda ake dawama akan yin su shine raka'a 4 kafin sallah azhar raka'a 2 bayan sallah azhar haka yazo a hadisin Aisha da hadisin Ummu Habiba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza ala sunnati alafin tay asharata raka'a fil yawmi wal layla buniya lahu baytun fil janna wanda ya kiyaye raka'a 12 a dare da rana za a gina masa gida a cikin aljanna Ummu Habiba ta bayyana waɗannan raka'o'i da shine cewa ta kiyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su arba'an qabla adh-dhuhr raka'a 4 kafin sallah azhar wa raka'atayn ba'daha da raka'a 2 bayan sallah azhar wa raka'atayn ba'da al-maghrib da raka'a 2 bayan sallar magriba 8 kenan ko wa raka'atayn ba'da al-isha da raka'a 2 bayan sallar isha wa raka'atayn al-fajr wa raka'atayn qabla al-fajr da raka'oi 2 kafin sallar asuba kun ga sun zama to raka'a 12 kenan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawama akan su wannan sune as-sunanur rawatib sunoyi sunnoni ratibai wadanda suke ake musu niyya ita ma muqayyada a wajen Shafi'iyya da wajen al-Imam Ahmad ibn Hanbal amma wajen Imam Malik ba a kayyade da adadi ba dan haka ana yin nafila kafin azhar ba muqayyada da wani adadi ba to amma saboda wannan hadisin na Aisha idan mutum yana so ya samu wannan falala sai ya kayyadu da wannan adadi ya kuma mai da sura tibai wanda zai dawama akan su dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma wani abu ya shagaltar da shi bai yi su ba yake rama su kuma haka yake a mazhabar Imam Ahmad da mazhabar Imam Shafi'i ana rama waɗannan nafilfili dan haka idan mutum bai sami yin sallah nafila kafin sallah azhar ba to bayan sallah azhar ya rama ta kafin azhar din nan bai yi raka'a 4 ba kafin azhar ko raka'a 2 kawai yayi kafin azhar to bayan azhar bayan yayi nafila 2 ta bayan azhar to sai ya rama nafilar da ya rasa kafin azhar din domin me domin ya samu falalar wannan hadisi na Aisha da Ummu Habiba a gina masa gida a cikin aljanna kamar yanda yazo a cikin sahih Muslim da sahih Bukhari wannan to su ake cema as-sunanur rawatib wa qabla al-asr da kuma nafila kafin sallar al-asr ita ma a wajen Imam Malik mutlaqa ce ba a kayyade ta ba dan haka mutum in yazo kafin sallar la'asar zai iya yin iya yadda yake so, duk da yake yazo a cikin hadisin Ummu Salama ko Abdullahi ibn Umar, ban rike daya daga ko Ummu Salama ko Abdullahi ibn Umar, yana cewa Annabi sallallahu sun ruwaito cewa daya daga cikin su ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu ra'an salla qabla al-asr salla arba'an qabla al-asr, Allah ya ji kan mutumin da yayi sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar, sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar. Saboda haka waɗansu sai suka yi sabani, waɗanda suka tafi akan cewa akwai sunanin rawatib, shin sallah kafin sallar la'asar ratiba ce ko ba ratiba bace? Saboda wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan wanda yayi sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar, was sahih ba ratiba bace, tunda bata zo a cikin sunanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawoma akan yin su ba, sai dai ya faɗi falalata. Dan haka mutumin da yake son ya samu wannan falalata addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kiyaye wannan dafila kafin sallar la'asar, wato raka'a hudu. Wa ba'da al-maghrib, da bayan sallar magriba shine raka'a biyu, kamar yanda yazo a hadisin Ummu Habiba da hadisin Abdullahi dan Umar. Abdullahi ibn Umar shi ma ya ruwaito kwacin Abdullahi ibn Umar shi ma ya ruwaito kwatankwacin hadisin Aisha Ummul Mu'minin cewa ya kiyaye salloli raka'a goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, raka'a biyu kafin azhar, da raka'a biyu bayan azhar, da raka'a biyu bayan magariba a gidansa, da raka'a biyu bayan isha a gidansa, da raka'a biyu kafin asuba shi ma a gidansa. Sa'a ce wadda ba a shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ƴar uwata Hafsa ita ta bani labari. To kaga shi ya kiyaye raka'a goma, bai kiyaye raka'a hudu kafin azhar ba, sai ya ce raka'a biyu kafin azhar. To shi yasa malamai suka yi jam'i akan wannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu ne a cikin gida, sannan in ya zo masallaci ya yi raka'a biyu. Saboda haka shi Ibn Umar sai ya gane masallaci bai gane gani na cikin gida ba. Saboda haka anan wajen sai a kaddamar da ilimin sahabbai matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kiyaye abin da Ibn Umar bai kiyaye ba, domin sun ga abin da shi bai gani ba. Saboda haka sai aka dauki kari akan na hadisin Abdullahi dan Umar. To kun gani kamar wannan hadisin na Aisha ne, ita Aisha da ta kore raka'a 11, wanda ya tabbatar cewa yayi sama da raka'a 11 nan ba za ka yi masa inkari ba. To haka sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu kamar wannan idan aka ce Abdullahi dan Umar ya ce raka'a 10 ya kiyaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka wani ya ce to indai kana son ka bi sunna raka'a 10 zaka yi, in ka fice haka ka saba sunna, saboda Abdullahi dan Umar raka'a 10 yake yayi. To ya manta to in aka ga kuma hadisin Aisha da tabbatar da raka'a 12 fa, kaga dole a tafiya zuwa ga wannan. Saboda haka koyaushe ana duba wato wanda yake da ziyadatu ilm, tsarin ilimi a cikin riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yin raka'a, yin sallar nafila din nan ta bayan magariba, Ibn Umar ya ce fi baitihi, a gidansa. Haka zalika Aisha ta ruwaito, wanda ya nuna kan cewar mustahabbi ne a yi wannan nafila a gida. Don haka ma aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi sallar magariba ya ga sahabbai suna sallah, sai ce hadhihi salatul buyut, wannan sallar gida ce, wato an fi so a yi ta a gida. To sai dai idan mutum ya zamanto cewa shi mai zama a masallaci ne, ya raya tsakanin magariba da isha, kaga wannan falalar ta kubce masa, amma ya musanya ta da wata falalaci yanda zama a cikin masallaci. Idan kuma ya zamanto cewar yana da wata sabga, ya ga san cewa kafin ya ce in ya fita daga masallacin ba gida zai je ba, ko kuma zai je wata sabga ta su kafin ya koma gida, ko kuma in ya koma gida zai shagaltu. To domin ya kwadayin samun wannan yin nafilar a gida, gane ya yi ta a masallaci, da ya yi abin da zai zamanto ya rasa yin nafilar gabaki daya. Duk da yake idan dai mutum zai a gida din yafi, kamar yadda yake hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata, yake cewa idza salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salati fa inna Allaha ja'ilun fi baytihi dhalika khaira. Idan ɗayan ku ya salla a masallaci, to ya sanya ma gidansa rabo na wannan sallar tasa, domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gida nasa. Wato Allah zai sanya albarka a cikin gidan mutum yayin da ya zamanto kan cewar yana yin sallar nafila din a cikin gidansa. Don haka mustahabbi ne a yi sallar nafila a gida, musamman magriba da isha da kuma rak'atay al-fajr. Rak'atay al-fajr mun yi bayani a wancan makon kan cewa idan dai mutum ba liman bane yazo yi ta a masallaci. Wal isha da kuma bayan isha, shi ma bayan isha duk a wajen Malik nafila ce mutlaka, bal bayan magriba Malik yana cewa mustahabbi kamar yadda yazo a cikin ar-risala, ana cewa mustahabbi ne ayi sallah rak'a 6 bayan sallar magriba. Hadisin da aka gina akan wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba. Hadisin da ya inganta na sallar nafila bayan sallar magriba shine wannan hadisin na Ibn Umar da na Aisha da Ummu Habiba rak'a 2, kuma yazo da cewa ita kanta wannan nafila bayan magriba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a rak'a farko qul ya, a rak'a ta biyu qul huwallahu ahad. وليس في ذلك تحديد مالن yace babu iyakan cewa a cikin wannan a cikin nafilan shine kamar yanda na ambata muku wato suna daga cikin nafil fili mutlaka wanda ake ba a kayyade su a wajen Malik, amma a wajen sauran malamai kuma kamar yanda waɗannan hadisai wanda muka ambata suka nuna ana kayyade su da wannan adadi kamar yanda muka ambata. Bal yusalli ma tayassara la, yayi sallaci abin da ya sauƙaƙa gare shi, ya sallaci abin da ya sauƙaƙa gare shi, saboda a wajen Malik wannan sai daga cikin annawafilul mutlaka, nafila wacce take mutlaka. Ita nafila mutlaka shine wato kai sallah duk yanda ya sauƙaƙa gare ka, kamar alal misali tsakanin al-azhar da al-asr, tsakanin magriba da isha, bayan sallar isha da lokacin walha lokaci ne da zaka iya yin nafil fili. Ita kuma wato zikirin da yafi kowanne da katun alqur'ani da yafi kowanne shine wanda aka yi shi a cikin sallah, dan haka mutum zai iya yawaita nafila ba tare da ya kayyade ta, wannan ita ce nafila mutlaka. To babu abin da zai hana mutum yayi ratiba sannan kuma yayi nafila mutlaka din, bambancin a cikin niyya ne, kai niyyar wannan ratiba din wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya dawwama akan yin su za a gina masa gida a cikin aljanna, kai rak'a hudu din kafin sallar azhar da niyyar wannan ratiba, sannan bayan nan ka iya karawa, ka iya karawa da niyyar kan cewa wannan nafila ce mutlaka, ba zai zamanto kan cewa za a ce ka saba sunna ba. Idan kai raka'a hudu kafin sallar azhar, a ce in kai raka'a hudu sai dai ka zauna kai karatun alqur'ani, ba za ka yi wata nafila ba in kai haka ka saba sunna, a'a wannan kuskure ne. In kai ratiba, wannan ratiba tana nan, to amma ko za ka yi nafila mutlaka saboda lokaci ne na sallah, saboda lokaci ne wanda yake ya halatta a yi nafila. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairu a'malikum as-salah, aikin ku da yafi kowanne alkhairi shine sallah, shi babu wani zikiri da yafi irin sallah, hatta karatun alqur'ani ka karanta shi a cikin sallah shi yafi bisa ka zauna kai tilawar sa. Saboda haka in ma zaka yi nafila, in ma zaka yi karatun alqur'ani din ne kai shi a cikin nafila shine yafi. Shi yasa aka rawaito daga cikin magabata lokacin ranar juma'a suna zuwa masallaci da wuri sai su ta yin nafila har liman ya fito, kamar yadda Malik ya rawaito a cikin Muwatta. Na'am, ya haka da yawan su haka aka rawaito. Imam Malik ya kawo riwayar Aqil ibn Abi Talib wanda ake shimfiɗa masa wannan tinkisa din. To waɗannan su ne nafil fili wanda aka ambata. Akwai daga cikin nafil fili muqayyada wanda malam bai ambace su ba, daga ciki akwai salatu tuhur, sallar tsarki. Idan mutum ya shiga ban, idan mutum ya sabunta alwa, idan mutum ya shiga ban ɗaki ya yi alwala ya yi sallah, wannan tana daga cikin nafila muqayyada, tana daga cikin zawatul asbab, wanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ce ko lokacin da yake ba a nafila mutum in ya yi ta, in wannan sababin ya kullu sai ya yi ta, kamar bayan sallar la'asar ka shiga ban ɗaki, ita wannan ana yin ta ne da shiga, idan mutum ya shiga ban ɗaki ko yayi tsuguno, to ba kawai daga yayi tsarki shikenan ba, a'a in yayi tsuguno din sai kuma yayi alwala, in kuma yayi alwalar sai kuma yayi sallar raka'a biyu. Haka Bilal yake yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa akan wannan, yace ya Bilal bima sabaqtani ila aljanna, ya Bilal da me yasa me kai ne har ka riga ni na ji ka a cikin aljanna. Fa inni sami'tu hashhashataka amami fil janna, domin naji takunka a gabana a cikin aljanna. Ya ji shi yana shiga ɗakuna shi ma da daddare, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farki ya ganshi a cikin aljanna. Sai ce ya Rasulullah, tunda na musulunta ban taɓa qada'ul haja ba, wato ban taɓa zuwa na tsuguna na yi bawali ko na yi bayan gida ba, face na yi alwala, kuma in na yi alwala ɗin nan sai ne sallah raka'a biyu. Ya ce huwa zaka, yace shine wannan wato wannan ne yasa masa ya bashi wannan matsayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi kansa Bilal bai san yana da wannan matsayi ba amma yana yin wannan aiki ne tsakanin sa da da Allah jalla wa ala kuma Allah ya karba kuma domin al'umma su amfana manzon Allah sallallahu sai Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zamanto sunna taqririyya kun ga ta zamanto sunna taqririyya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yayi ikrarin sa akan wannan to dan haka malamai suka kira wannan sallah da ake yi salatul tuhur sallar tsarki idan mutum yayi tsarki yayi ta ita kuma ba ta kayyaduwa da lokaci ko da lokacin da ba a nafila ne kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tafi akai sai daga cikin dawatul asbab daga cikin salloli dawatul asbab akwai sallar istikhara idan mutum yayi niyyar yin wani abu muhimmi a rayuwarsa sai ya salla raka'a biyu min ghairi al-farida ba na farilla ba sannan ya karanta addu'ar bayan yayi sallama ya karanta addu'ar istikhara to ita ma wannan ta daga cikin dawatul asbab masu sababi dan haka ko da ba lokacin da ba a nafila ba za ka yi domin watakila mutum ne an zo an kawo maka magana muhimmiya an zo neman aure a wajenka ana so ka bada amsa kai kuma kana so ka yi istikhara kuma kana jin nauyin ka ce musu kuje sai bayan magariba ku zo don yanzu ba a nafila bayan la'asar suka zo kuma kana so ka bada amsa ko baka so ka bada amsa din nan sai ka yi istikhara to a wajen sheikh a wajen ta'ifa na daga cikin malamai tunda tana daga cikin dawatul asbab sai ka shiga ka je kai sallar istikhara sannan sai ka bada amsa ita sallar istikhara tana daga cikin salloli dawatul asbab haka daga cikin salloli nafiloli wanda yake malam bai ambata ba akwai salatul tasbih ko salatul tasbih sallar tasbih wanda waɗansu malamai sun yi sabani a kanta akwai wanda suka ce hadisin da ya zo a kanta hadisi ne mawdu'i ƙarya aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce hadisi ne da'if mai rauni waɗansu kuma suka ce hadisi ne hasan waɗansu suka ce hadisi ne sahihi kuma dukkan wanda suka yi wannan magana malamai ne na hadisi to kamar yadda mun sha amsa bayani akan wannan kan cewa abinda yake mafi inganci cewa shine a hadisi ne wanda yake sahihi za a iya hujja da shi ita kuma sallah ce ake yi raka'a hudu ba ta farilla ba ake yin tasbihi a cikinta bayan qira'a bayan kayi karatu wato bayan ka karanta fatiha da sura sai kai tasbihi riwaya biyu ne yazo a cikin tasbihi din yazo da riwayar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yazo da riwayar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai sau 15 sannan kai ruku'u kai wannan tasbihi sau 10 sannan ka dago daga ruku'u kai wannan tasbihi sau 10 sannan kai sujada kai sau 10 ka dago daga sujada kai sau 10 ka sake yin sujada kai sau 10 ka dago daga sujada ka zauna kai sau 10 sannan ka miƙe ka sake yin kamar yadda kai wannan raka'ar a haka zaka yi raka'a hudu ba tare da kai tahiyya a raka'a ta biyu ba raka'a hudu ce zaka yi ta a haka sannan a raka'a karshe bayan kai tasbihi din sai kai tahiyya sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallama kamar yadda hadisin yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abbas idan ka iya kai ta sau daya a kowace rana kai ko kuma a kowace juma'a ko kuma sau daya a shekara ko kuma sau daya a rayuwarka yace idan cewa yi bana nuna maka abinda idan kai Allah zai yafe maka zunubanka ba wanda suka gabata da wanda suka jinkirta to wannan waɗansu malamai da dama sun tabbatar da ita waɗansu kuma sun yi inkarinta saboda ta saba hay'ar salloli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Zahabi sun yi inkarinta suka ce ta saba hay'ar salloli ana adadi wannan ba a san wannan tsarin salloli ɗin ba to amma dukkan sallar da ta inganta asali ce akan kanta sai ta zamanto ita kanta wannan asali ce kuma wannan shine abin da fa'ifa na malamai da imam Ahmad yana inkarinta har sai da aka ambata masa wani isnadi ya tambayi aka tambaye shi akan ɗaya daga cikin wanda ya ruwaito hadisin yace ya san shi amintacce ne sannan wanda wannan ne malamai suka ɗauka kan cewa hukunci ne daga gare shi na inganta ta ya inganta daga malamin imam Abdullahi ibn al-Mubarak al-Khurasani malami Imam Ahmad ya kasance yana yin ta kamar inda Imam Tirmidhi ya ishara gare ta da ya ruwaito hadisin. Hadisin yana nan cikin Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah. Kuma Imam Suyuti ya yi bayani mai tsawo a kansa da bayanin waɗanda suka illanta hadisin da kuma bayanin wanda suka inganta shi a cikin littafinsa Al-Ali Al-Masnu'a fil Ahadith Al-Mawdu'a. A daga cikin na'am nafila bayan sallar juma'a, nafila bayan sallar juma'a ita ma ta tabbata daga hadisin Abi Hurairah da hadisin Abdullah ibn Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana musalliyan ba'da al-juma'a falyusalli ba'daha arba'a. Duk wanda zai salla bayan juma'a to ya sallaci raka'a hudu bayan ta. Ibn Umar ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla raka'a biyu. Sai suka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raka'a biyu yake yi kenan a cikin masallaci, sannan ya koma gida yayin raka'a biyu. Amma hadisin Abi Hurairah ya nuna cewa sallar da ake yi bayan juma'a raka'a hudu ce ita ce sunnar juma'a, ba ta da sunna qabli ratiba, ita dai duk sunna ce mutlaka ake, kamar yadda zo daga fi'ilin sahabbai suna yawaita raka'o'in sallah kafin sallar juma'a, suna zuwa da wuri su ta yin sallah har sai sayyidina Umar ya fito sai su daina, kamar yadda Imam Az-Zuhri ya ambata a cikin Muwatta cewa sahabbai sun kasance suna ta yin sallah suna yin sallah a cikin masallaci har sai idan Umar ya shigo masallaci masu kiran sallah sun fara sai su daina sallah. Yake cewa fitowar liman tana yankewar sallah ranar juma'a, kamar yadda yake kuma hawansa akan mimbari yana yankewar magana. Waɗannan su ne amma dangane da sallah, amma akwai daga ciki akwai salatul haja wanda ita ma an ruwaito ta amma hadisin ta bai inganta ba, cewa idan mutum yana da wata bukata yayi salatul haja hadisin bai inganta ba, duk da waɗansu malamai suna cewa ana yi amma hadisin bai inganta ba, kamar inda Sheikh Nasiruddin Albani ya bayyana rashin ingancin hadisin. Wai to lokaci yayi da na so mu karasa abinda ya rage mana yanzu shine sujudar tilawar alqur'ani, saboda kan Allah ya kai mu karatu mai zuwa insha Allah shi za mu karasa kira sallah sannan sai amsa tambayoyi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan dan Allah wannan Qur'ani ne ko hadisi da aka ce duk wanda ya yaye wa wani damuwarsa ta duniya shi ma Allah zai yaye masa damuwarsa ta lahira. Wannan hadisi ne, hadisin Abi Hurairah, man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wanda duk ya yaye ma musulmi wato wani bakin ciki shi ma Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira. Da kuma da aka ce Allah yana son masu nacin addu'a, wannan shine inna Allah yuhibbul mulihin fi du'a wannan hadisi ne mawdu bai inganta ba hadisi ne na ƙarya bai halatta ma a rawaito shi ba a danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana son masu lallaciya a cikin addu'a ba hadisi bane hadisi ne mawdu'i kiran sallah ana yi masa nafila ne domin nakan ga wasu suna cikin masallaci da an kira sallah sai su tashi su yi nafila ahsan kwarai wannan yana daga cikin daga cikin nafila mutlaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace baina kulli adhanaini salatun liman sha'a tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu akwai sallah ga wanda yaso to ana rufin kiran sallah azhar da nan la'asar kenan ana kiran sallah azhar da iqama shine baina kulli adhanaini dan iqama ita ma kiran sallah ce tsakanin kiran sallah da iqama akwai sallah ga wanda yaso saboda haka tsakanin kiran sallar magriba da ta da iqamar sallar magriba akwai sallah ga wanda yaso shi yasa sahabbai daga an kira sallar magriba sai ga yabtadiruna sawari suna zabura suna kowa yana kama wato fila inda zai yi sallah ba mu bayan da za ka ga mu sai mu yi sallah ba mu yi sutura ba sahabbai ba sa sallah sai sun yi sutura sai ga suna gaggawa su samu inda za su je su yi sutura don su tsare kansu su yi nafila saboda masu shigowa masallaci ya zamanto ba a hana su shigowa din ba don haka wannan ma yana daga cikin nafila da ake yi amma nafila mutlaka ba nafila muqayyada ba tsakanin kowace kiran sallah da iqama akwai nafila ga wanda yaso ya ake kimanta sumar jariri ayi sadaka idan ka aske sumar sai ka auna ka gani idan ka auna sai ga gram nawa ne in gram 1 ne in gram 2 ne in gram 3 ne to sai ka gani in gram 3 ne sai ka gani azurfa yanzu gram 1 na azurfa nawa ne gram 1 na azurfa sai ka je wajen gursumeti a kasuwar Sabon Gari ko kasuwar Rimi ko kofar masallaci ko kofar asibitin Murtala ko Haji Kam sai ka tambaya ka ce yanzu gram 1 na azurfa nawa ake sayar da shi a ranar in ya gaya maka sai ka yi sau uku wato nauyin sumar da ya kama idan ya tashi naira da 400 ne in ya tashi naira 400 ne to shi in ya tashi naira 400 kuma ya zamanto nauyin sumar kamar gram 4 ne kaga sai ka fitar da naira 600 ka bayar sadaka wannan ya tabbata daga fi'ilin Fatimatu bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi da haka da sunar ƴaƴanta Hassan da Hussein na'am babu laifi kari ne ai wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu za a iya rike qur'ani ayi nafila ko qiyamul layli da shi za a iya yi domin an ruwaito daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai akwai maulan Aisha ummul mu'minin ya kasance yana yi musu limancin sallar tarawih yana yi ma Aisha da mutanen gidanta limancin sallar tarawih yana rike alqur'ani yana karantawa daga ciki saboda haka mutum idan liman ne bai haddace qur'ani ba zai iya yi ko kuma mai yin sallah shi kadai ne yana so ya yi sauka ya rike alqur'ani ya karanta bai riga ya haddace alqur'ani ba zai iya yi sai dai idan yana bin sallah ne to wannan shine waɗansu malamai suka yi tawakkufi akai idan mutum yana bin sallah ya zamanto yana rike alqur'ani to waɗansu malamai suna ganin kan cewa wannan shi wajibin mutum ya saurari karatun ne amma ya zo ya shagaltar da yin wannan aiki ne wanda yake bashi da buƙatar sa a cikin sallah waɗansu kuma suka ce aiki ne wanda yake na daga cikin maslahar sallah zai taimaka masa wajen tara hankalinsa ko ba aiki ne mai yawa ba kuma duk aikin da mutum ya yi wanda yake domin maslahar sallah ya halatta a yi saboda haka waɗansu malamai suke fatawa ga halaccinsa wal aula mutum ya bar shi akwai wata tambayar na'am almutara alaikum assalam na'am haɗa ma haka ya kamata inda za a ɗaurin aure a masallaci mutane sun shigo za a ɗaurin aure ƙarfe 11 da aka saba yi in aka shigo masallaci sai an yi tahiyatul masjid kafin a zauna wannan shine sunna haƙƙin masallaci ne na'am to gaskiya wannan shine banga gaskiya maganar malamai akan rama su da daddare ba dan iyakar abinda aka kayyade su shine rama su cikin rana din kamar in baka samu na azhar ba kafin azhar ka rama su bayan azhar ko bayan la'asar haka yazo a cikin sunna haka ta bayan azhar in baka same ta bayan azhar ka rama ta bayan la'asar amma ko za a iya ramawa har zuwa karshen dare a cikin Imam al-Baihaqi ya nuna kan cewa za a rama iyakacin a cikin ranar ne to amma ka san a mazhaban Malik ba su da wannan furu'a din saboda suna da ba sa daga cikin suna daga cikin nafila mutlaka da ba a rama su in suka kufce na'am ya raka'a biyu na sallama ita ma wannan shine asali domin hadisin salatul layli matna matna an ruwaito shi da salatul layli wan nahar matna matna sallar dare da rana raka'a biyu ce saboda haka ko da rana din ne ma kai sallah raka'a biyu kai sallama kai sallah raka'a biyu kai sallama na'am na'am eh na'am eh a'a wannan falalar ga wanda yayi a cikin masallacin ne bal waɗansu malamai sun kayyade ma da cewa a inda ma ka zauna ko tashi ba za ka yi ba malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar haka yake cewa ko karatun Qur'ani za ka yi sai ka dauko Qur'anin ka sa shi kusa da kai yannan an yi sallah za ka dauko Qur'anin amma in ka tashi daga wajen ka je ka dauko Qur'anin a wani waje ka dawo ka zauna ka ci gaba da karatun baka da wannan falalar dole sai dai ka tsaya a wannan saboda hadisi ya bi zahirin hadisin ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya sallar asuba sannan ya zauna fi musallahu a wajen da ya sallar har rana abinda yana ambaton Allah har rana ta fito sannan ya sallar raka'a biyu kutibat lahu thawabu hajjatin wa umratin tammataini 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 na'am na'am yana jin ya bar Qur'ani oho ya ta yaki da shi ai yaki ake yi da shi ka san shi ita zuciya baka da me yasa aka kira zuciya alqalb bi sur'ati taqallubiha saboda jujjuyawarta ba ta iya tsayawa akan abu daya ta tafi din ka dawo da ita ta tafi din wannan jihadin da kake yi shi ake so kana tunawa kan cewa ka kamo ta sha sai ka sake dawowa haka za ka yi ta yi har sai tukuna Allah maɗaukakin sarki cikin lutufinsa daga cikin bayansa a cikin wannan har sai Allah ya baka alqalbul mutma'inna zuciya mai nutsuwa a cikin tsarin Allah wanda yake za ka yi ba tare da wani mujahada ba ta zamanto haka Allah ya bamu aha wato idan yayi sallar walaha din da safe sannan kuma da ya tafi bayan yayi sallar asuba din wanda yake yi bayan yayi zikiri a masallaci shi yasa waɗansu malamai suna cewa wannan sallar da ake yi salatul ishraq sallar hudowar rana saboda an hada an ambace ta tare da zama ayi zikiri bayan sallar asuba saboda haka suka bambance ta da ita kuma sallar walaha da ake yi hina tarmudul fisal lokacin da ya zamanto walaha ta daukaka babu laifi mutum ya sake maimaita ta tunda kamar sallar dare ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar dare a farkon dare yakan yi sallah in ya shiga gida kafin ya yi bacci sannan ya kwanta ya yi bacci sannan ya tashi ya yi sallah sannan ya sake komawa ya yi bacci sannan ya sake tashi ya yi sallah a cikin dare sai ya ga ya tashi har sau uku yana sallah saboda haka ita ma walaha din in ka yi ta a lokacin daban-daban duk babu laifi a cikin wannan na'am to jinginewar ba shi da alheri kada a jingine din a dawwama ko komai yaya in ma ya bari din ya sake dawowa yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu aikin da yafi soyuwa wajen Allah shine mutum wanda mutum ya dawwama akai ko da ku yayi kadan ne koda komai kankantar sa ka san mu a bisa wato mu ne yanzu al'ummar mu ta lalace amma da al'ummar mu ba wannan tarbiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ta shiga cikin al'umma wato hatta gaisuwa akwai mutane da za su sanya ma kansu durran juma'a sai sun je sun gaida wani mahaifin su ko wani shugaban su ko wani sai ka ga wannan ya zama to wurdi duk juma'a sai sun yi wannan idan mutum ya dauki yin abu ko yaushe sai ka ga sai ya yi shi to haka ake so mutum ya kasance na'am
wai gidan yana nan ko da ya
dauke oho wai gidan ne da aka gida wai idan da yayi ai a kowace rana mutum yayi ko da yake zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man hafaza ala 12 raka'a wanda ya kiyaye so raka sai mutum ya zamanto ya kiyaye amma dan mutum yau yayi gobe bai yi ba wannan ba zai zamanto wanda yake cikin wanda suka kiyaye ba sai mutum ya dawoma a ciki Allah ya ba mu dawoma to tambayar ta ita ta karshe lokaci ya daina zuwa ya rinka zuwa masallaci kan neman abun duniya wai kan bangane kan neman abun duniya o a wannan riyace wannan riyace shirka ce karama bai halatta ba na dauka cewa ya rinka zuwa masallaci dai ya rinka addu'a a in dai ya rinka zuwa masallaci ne mutane su ganshi to wannan bashi da ladan zuwa masallaci din kuma yana da kuma ya saba ma Allah akan yayi ma Allah shirka karama na'am me wato wataran Allah ya ji kamar Malam Abubakar Gumi wataran ana karatun Riyadus Salihin na halarci karatun a cikin babin riya sai ya ce amma mutane ragwaye ne idan babu riya ba za su iya aiki ba ya ce yanzu mutum ya je ya gina masallaci don a faɗa in ka ce masa sai ya yi don Allah watakila ba zai iya ba amma in ya yi don a faɗa mutane suka zo suka yi sallah ya taimaka ma al'umma ko bai taimaka ba aka ce ya taimaka ma to amma dai maganar malam ba mutane da dama suka jinjira da suka ce a yaya za a yi a ce malam dole sai da riya za a yi aiki to shi kuma watakila ishara ne ga wannan saboda akwai maganganu na magabata da sukan faɗa sukan ce mun nemi ilimi ba dan Allah ba amma ilimi ya kisa da ya ja mu zuwa ga dan Allah amma ana maganar mutum ka zo kai abu ne da baka da niyya din a ciki baka da ingantacciyar niyya amma kan kai abu da kana da mummunan niyya wannan ba a san sa a cikin musulunci ko kadan shi riya mummunan niyya ce amma ka zo baka da niyya to shine ake fata idan ka ci gaba da zuwa din niyyar zata zo amma ka zo da mummunan niyya wannan abin wannan sharri ne gaskiya Allah ya mana jagora subhanakallah